أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة أكو دواتن محرم شكرا تدبول دليه دا 45 هجرية وان دي دا چير 20 دا دا واتن باكو شكرا تدبول 20 دا أكو ميلادية zan mu ci gaba da karatun wannan littafi na adabi na Larabci mai kumshe da wa'azuzzuka da wasiya kitabu zuhud wal wasiya na Ali ibn al-Husayn zan mu tashi harfu tha ne ina ga dangance da harda kuma wani baiti ne wani harafi ne muke harful ba kenan bu mai na ta unkin ba harful ba bismillah أخذ الحز من باقي الشباب إلا فسر من بيت النهر مزخرفة a fasar muzakharafatin inda aka je ga yawa masu adali nan kamar inda mai ado ne za a ce da fasara shi da mai da damirin ga guda daya cha za a yi muzakharaf amma ya kace muzakharafatin masu adaje dan ba daya bane dan can ba ya ce akai kusur ba kasar ba jami'i ko in yazo in na abinda bai da hankali ne bashi damiri na mace ake yi madadin jami'in shi kenan muzakharafatin ila baitul turab to baiti na gaba
to sai shi da fili mahdura madina sai a mika shi a cikin kabari abun kaurcewa ne madina shi kadai cewa hada
akwai wawun ko a hada ko
sauyawa ta babunta ta kewaye ta kewaye shi
yawa ta kewaye shi mala ibrahim baiti na uku afza ure babu dalilin nasab wa haulul afza'a ya sama ko afza'u afza'a kin mai zaira ko mai zaira kulla kin me aka mata yawwa kenan nan gurin cewa za a yi wa haulul ashari tsoro na hudda hurgici na tashin kiyama afza'a in an ci kawo shi akan afza'a ya hurgitar da kulla ne kulli amrin dukkan wani lamari kenan na sai zamana fi'ili ne kulla kin ya zamana maf'ulun bihi mansub ne amma in inda za a kawo shi akan wazanin af'ala af'alu ne cha zai afza'u dan babu dalilin da af'alu kin ta dauki nasaba afza'u ko kenan kowace fasara tana shiga dan kawai sabani ne na li'irabi amma in fasara aka dauka kowanne tana ma'anar dai guda ɗaya take bayuwa na yi bayani a cikin darasin ban yi ba amma a majmu'a na yi ta aliki na aika galibi na rubutun irin wannan na wajen ku na rubutun haddul magharibi yana kawo shi ne da zadu afza'u kenan mafi girma in kuma afza'u ne ko afza'a kin ya kasance kurgitarwa a sharhin shine ma muka dauka dan shine a cikin nuskar zadu ibn adam to malam raqib baiti na gaba a ba har da fasara wa alfa kaw fasara baitin wa alfa kull salihati a wajen fasara mu rika yin ta daƙiƙi ya samu di alfa yawa ata ko dan ma ata wanda ka sani ata amrullahi wala tasajidu ata ha wanda zai kema ma'ana wanda ya aikata ke na wa akhuzul hazzi ba a ce ba wa anna akhuzul hazzana wa akhuzul hazzi yawwa ha shi ma ba a ce raban mu ba wa akhuzul hazzi kawa da rukwar rabo yawwa dan saboda in ka dauki fasarar da Hausa kan maida ta zuwa ga wani abun daban mu muka dora ta bisa ga larabcin kalmar da sauya zata yi a yadda ka fasara misali da in haka ne ake nihi da a larabcin ga yadda zai bada kenan kaga tunin ka sauya fasara ita kuma ita ce ake so mutun ya riki yawa sai harfu sa zan mu shiga da ja baiti yawa harfu sa malan yake cewa rahimahullahu ta'ala liman ya ayyuhal magarur tahawi min alwafar almuwaffar wal asasi satamdi ghayra wahid ghayra mahmudan wahidan yace wa yakhlu ba'al irsika bit turati wa yakhzuluka alwasiyyu bila wafa'in wala islaha amrin zittil zittiyati wa qad waqarta wizran murjahinnan yasuddu alayka subulal limbiasi fama laka ghayra taqwallahi hirzun wala wazrun wama laka min giyasi yawa baiti na sha harfu tha baiti na 18 yace liman ayyuhal magaru ya ayyuhal magaru tahawi liman gawa tahawi kake tattaro dukiya ya ayyuhal magarur ya kai rudadde min alwafar almuwaffar na dukiya cikakka abun cikawa wal asasi da kayan daki gawa kake tattarawa kai da ka san tahiya zai kai ka bar gurin dan yana da alaka da baitin da ya gabata sai yace satamdi zaka wuce gair mahmudin ba abun yabo ba wahidan kai daya wa yakhlu ba'alu irsika mujin matakka wa yakhlu ya kadaita bit turati da gado dukiyar da ka tattara ka bari matakka zata yi arme ya zama nan mujin matakka shi zai ribaci wannan dukiyar shi kan ma nema baiti na 19 kenan sai yace wa yakhzuluka alwasiyyu bila wafa'in alwasiyyu wanda kai ma wasiya yakhzuluka ya tabar da kai tabewa bila wafa'in ba tare da cikawa ba wanda kan ma wasiya in na mutu amin sarka da kaza a ba wani kaza magajin sai rike ga asara ce zai zama gadan su yace wala islaha amrin babu gyara wani lamari ziltiyasu wanda kai banna cikin shi ka riga ka tahiyar ka babu wani lambannar da kai babu wanda zai gyara maka ita na 21 yace waqarta wizran murjahinnan waqad haqiqa waqarta ka nauye yadda wizran zinibi murjahinnan mai nauyi yasuddu alaika wanda yake taushe maka suburul limbi asi hanya ta zabura hanya ta kaza burka je kai aikin alkhairi in zaka yi sallah in zaka yi azumi in zaka yi wani aiki na sarka in zaka yi zuwa neman ilimi to zunubinka yayi maka sababin wannan duk abubuwan sai ya hana ka saboda zunubi yana da tasiri wajen hana mutum ga aikata ayyuka na alkhairi falan ma zagu zagallahu qulubum yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zakatun su sai na 22 yace fa malaka ghayra taqwallahi hirzun banda tsoran Allah baka da wani hirzun wata mafaka wala wazrun babu wata matsira wa malaka min giyasi baka da wani mai taimakon ka idan ka riga ka bar duniya ka kaura wannan shine tarjuma ta abiyat din zan mu je ga sharhin sharhin na aika shi cikin majmu'a wanda yake ya sauko shi yana iya mutaba'a shi bibiye shi dan insha Allah ina bibiye shi dai mu samu kammala shi ya bugo shi a matsayin littafi yadda kowa zai same shi yace liman ayyuhal magarur ya kai mai ruduwa liman tahawi gawa kake tattarawa min alwafirin muwafar ga dukiya mai yawa abun tarawa wal asasi da kayan daki nan lughatul bait lugha ta baiti tahawi shine tajma'u kake tattarawa ana cewa hawa shay'u ko kuma hawa ala shay'a idan ma huwa samala alai shine ka tattaro abun ai jama'ahu yuqalu ana cewa hawa yahwi ihwi fi'ilul amr kin shi kenan ihwi hawayatan shine masdar kinshi fa huwa hawin fa'il kinshi mafa'ulin shi kuma mahawiyun Abdullah ibn Fawdi rahimahullahu ta'ala cikin muqaddima qasida shi al-fara'idul jalila cikin ulumul qur'an yake cewa wa qad aradtu al-ana na zaman yahwi yace ma julluhu lil alim shawshawi na yahwi wa qad haqiqa aradtu nayi mihi al-ana yanzu na zaman wani waqi yahwi wanda zai tattaro yahwi fi'li mudari'in haka ne yake cewa cikin khulasatul usul khulasata usulul fiqh da yayi a cikin muqaddima yake cewa ala nabiyin ja'a bil qur'ani wa sunnatun hawiyatul bayani hawiyatul bayani hawiya mai tattarawa nan kenan ya kawo fi'il wannan fa'il ne fa'il alwafarul muwaffar shine attamul mutammim ay awal kamilul mukammal wa yuqalu ana cewa wafara yafiru ya cika yana cikawa fir in kuma fi'ilul amr kin shi ne fir wafaran da wufuran da wafiratan duka masdar kin shi yana da masdar guda uku wafaran ko wufuran ko kuma wafiratan in fa'ilin shi ne a ce fa huwa wafir wafara almalu shine kasura wattasa dukiya ta cika shine tayi yawa tayi hadi daga cikin shi akwai inda Allah madaukin sarki yake cewa fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura mawfura abin cikawa ka kama shi akan wazanin mafa'ul al-asas da yazo cikin baitin da cani asas shine mata'ul baitul kasir kayan daki masu yawa asalin shi daga asane ya kasura wata kasafa abinda yayi yawa yayi kabri yayi kunci shi ake cewa asta da cha daga cikin shi akwai inda Allah madaukin sarki yake cewa wa min aswafiha wa ubariha asasan wa mawashariha asasan wa mata'an ilahin kaga asasan abubuwa wanda suke cikakku masu kumci kaga nan Allah bayana ne kayan daki ba nan gaba ya kawo mata wa qauluhu da fadar Allah madaukin sarki yana cewa kam ahlakna qablahum min qarnihum ahsanu asasan wa ri'ya kaga asasan sun yi su mafi yawan kayan daki da kaya na duniya nan Allah yake nihi ba dakin kadai ba Abu al-Tahiya mai rasuwa sha'iri mai rasuwa 211 yake cewa ya akhi ma agarran abil manaya fi ittikhazil afafi ba'd al-afasi mi yan rudar da mu dan uwa na gami da kula da mutuwa muna tarkar kayan daki wasu bayan wasu ma'ana baiti yace mallan yana mamaki yadda muke kula da hada dukiya mai yawa da kayan daki na duniya duk da cewa kuma duniyar nan mun san cewa ba gidan wanzuwa bane tahiya zan mai mubarata Allah yana cewa cikin alqur'ani alhaqum takasur at-takasur ne mun hada dukiya da tara ta ya shagaltar da kuwa ta zurtumul maqabir he kun ziyarci makabarta hankalinku zai kawo mutarrifi daga baban shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nazo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamane yana karanta alhaqum takasur sai yace dan adam yana cewa mali mali dukiya ta dukiya ta yace wa hallaka ibnu adam min malika illa ma akalta fa afanaita dan adam ai bakka da komi cikin dukiyar ka sai abinda ka ci ka kare shi aula bista fa abalaita ko ka sanya tuha ka tsohar da ita aw tasaddaqta fa amdaita ko kuma kai sarka ka zartar da ita wannan shine naka amma yace abinda yake ba wani wannan ba na magada ne ba naka ba yace satamdi baiti na gaba satamdi zakata hi gairu mu'amudin ba abun yabo ba wahidan kai daya ba'adu irsuka mijin mataka wa yakhalu ya kadaita bi turafi da gadanka lughatul bait an ce ba'al huwa az-zakaru min az-zawjaini namiji daga cikin ma'aurata guda biyu mijin kenan وجمعه جمع شين بؤولة نهو فهل دا فهولة فهل دا فهولة وزنا ومعنى. وقال تعالى الله ينتيوى تكي تيوى وهذا بألي شيخا. نعم وهذا بألي تتي وانا مجيناني شيخا ياتوه سوسي وانا مفرد إنكينا تكامان شيد مفرد أما جمع إنشي وبؤولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد إصلاحا. كأغنى نقول بؤولتهن نكوم جمع إني ألا يكاو وسمي باسمه كل مستعل على غيره. أما أتيك الله ربتي دوانا أبن ديهن كاليه غواني ديكي رتوكك أكام وانا أنا كيلن شيد بأل larabawa suna kiran abun bautar su da ba'al dan saboda suna ganin shike sama da su suna neman kusanci da shi zuwa ga Allah a kudurin su wanda yake yaki da su shi yasa ya kira shi da cewa atad'una ba'alan wa tazuruna ahsanal khaliqin tad'una ba'alan ka ganin ba miji ba ake nihi wani wanda yana da daukaka akan ku a itikadin ku. Abul Utahiya yake cewa kulli liman asbahata tajma'u ma ara alba'al irsika la abalaka tajma'u. Yake cewa kulka ga ya maliman asbahata ga wanda kawwayi gari tajma'u kake tattarawa wa kawwayi gari kake tattara ma dukiya. Yace ma araba ina ganin komai bane kawai ba'al irsika mijin matarka ne tajma'u lahu kake tattara mishi dukiyar kawai kana tara ma mijin matarka ne dukiya ba kanka ba kake tara matakar ba wanda ka biya bukatunka ba kamar yadda annabi ya faɗa ko kai sarka ko ka biya bukatunka amma wanda ka tara ka kai banki ka aje irin na ƴan siyasa kawai magada ka aje ma wanda ko mijin wata ne ka aje ma. Irs yace irs shine azawji miji shi ake ce ma al irs. Yuqalu ana cewa huwa irsu ha mijinta ne wa hiya irsu ita ma a ce mijin mata shi ce kenan ko wannan ana iya mishi amfani da lafazin al irs ana nihin mijin shi ko kuma mata shi. Wa huma irsani su biyin a ce irsani jam'in shi jam'in na mijin in na miji ne hiya a ce urus da damma ga baki daya da dammal ainu da ra'un da sinun kin urus bi dammatayn kaman mislan rasul da rusul rasul da rusul. Haka nan jami'in kuma na mata sai a ce ara'is in an ce ara'is ana nihin jami'i ne na mata jami'i ne na al'arus al'arus maccan jami'in shi ara'is. Almar'a kenan ma damat fi irsaha mace matukar tana cikin amarcinta yake ce ma al'arus ko kuma al'ara'is jami'in su. Haka nan namiji ana ce musu urs su kuma ara'is arusa kuma ita macen matukar tana cikin amarcinta. Ana cewa a arasa bi mar'atihi bil alif wal lam ay dakhala biha wa a arasa biha irsan. Imru'ul Qais yake cewa kazabti laqad usbi alal mar'i irsahu wa amna'u irsi an yuzanna biha al khali irsahu irsi dan gurin duka ya ka mana kalmar usbi shine amilu ina karkata yazini kuma yuttahamu a cikin baitin shi ma'ana inna kawo wani baitin da yake da wahala kalmomin da ke cikin shi na wahala ina kawo su a kasaran saboda fa'ida. Amma in an ce arrasa da aynun bimra'atihi bitasqil alama ana ad-dukhul shine ana nihin shiga in ce a arasa yayi armi arrasa kuma da tashdid shine dakhala biha. Faqalu huwa khata wa inna ma yuqalu arrasa idza nazala al-musafir li yastariha nazalatan wasu sun ce kuskure ne arrasa ana nihin shine rinrimi da ake hadi dan bulaguro idan rana ta yi shiga inuwa dan huta shi ake cema arrasa kenan sabanin wancan magana ta farko. Ma'ana baitin abinda yake nihi idza jama'atul amwal al-muwaffara idan ka hada dukiya da take cikakka abin cika wasu tagalta bi istikhdami fi zinatil hayatid dunya ka shagalta da hidiman ado na duniya walam tunfiqa fi ma yuhibbu Allah baka ciyatar da dukiyar nan ba cikin ayyukan alkhairi da Allah yake so ba zaka amhane ka ba a lahira zaka tai ka bata anan duniya ba abun yabo ba waye shugulka mallah ya tahammalu mashaqqatu jam'uha yastajillu haka wanda be shi wahala tattara ta ba shi zai amhana da ita waye kunu lahul gunmu alikal hisabe kasance shi da cin riba kai da shan hisabi. Na 20 baiti na 20 ce waye khuzulukal wasiyyu bila wafa'in alwasiyyu wanda kai ma wasiya kan cewa yayi kaza yayi kaza ya khuzuluka sai tabar da kai yaki ma'ana bila wafa'in ba tare da cikawa ba wala islahi abun be zai gyara maka wani lamari ba zultiya su wanda yake ya baci. Lughatul bait ya khuzuluka ay khazala ya khuzulu khizlanan wa khazalan huwa tarkun nusra shine kin ba da nasara mutun yake taimaka maka cikin abu shine khazalahu. Wa khazul siga ce ta mubalaga an ce fulanun khazul daga ciki akwai inda Allah yake cewa cikin suratul furqan wa kana shaytanu lil insani khazula khazula mai yawan tabar da dan adam ne kaga sai Allah ya kashi akan wazanin mubalaga ba mai tabarwa ma mai yawan tabar da dan adam ne sha al imam wannan shamfara mai rasuwa wa sha'iri ne wanda aka yi shi kahin zawwan musulunci ya rasu kahin hijira da shekara 70 yana da tarihin shi mai yawa yana cikin wasu waƙe na jahiliya dan littafi ne karami bai wuce ba a hadari a biya din yan kadan amma yana daga cikin asasiyat manya-manyan littattafai karami ne ma'ana babba ne yana cikin jerin littattafan kamar su abun nan shu'ara'ul jahiliya dan saboda karhin larabcin da ke cike da kuma makarimul akhlaq da yake karantarwa wanda har Umar yana cewa ku karantar da diyanku lamiyatu shamfara dan cikin ta akwai makarimul akhlaq a makarimul akhlaq na ka zama namiji ka zama ba mai nema wajen wani muka zama da duk abubuwan nan ya tattara su da jahiliya yake ya sanin kissa shi ya kasance mutun ne wanda Larabawa mun san kabilun su Larabawa kabila ce wannan tana yaki da wannan wannan tana yaki da wannan kabilar su sai suka yi aka yi yaki da wasu suka ci mutuncin su sai suka tawo su kawo dauki suka ce to in kuna so ayi sulhu ku ba mu wani daga cikin ku madadin wanda ku kashe mana sai suka duba aka leka aga wani ne wanda bai da kyau ana iya bada shi aka dauko shamfara wanda yake an ce shamfara shine mai manyan lebo wani wanda yake yana da manyan lebo bai da kyau aka dauko shi aka bada shi can gurin kabilar suke bautar da shi sai aka bada shi kuma aka sa shi cikin wani cikin kabila sai wani mai koho mai karamci ya dauke shi ya rike shi yake wajen shi shi shamfara da ya taso yana daukan ma cewa baban shi ne sai da ya girma ya da shi yana da wata yarinya karama tare suke zuwa kiwo tare suke komi sai da wata ran suna cikin gidan sun dan fara warwarewa ya ce ma wannan yarin ke kanwata zuba mini ruwa in wanke kaina tace ni zan zuba ma bawa ruwa ya wanke kaina shi ita yarinyar sai ya ce mi kika ce bawa komi sai ya bari ya je tar da tsohon ya ce mishi gaskiya nake so ka gaya mani ni danka ne ko ba danka bane sai ya bashi kissa cewa shi ba hakikanin lamari ga yadda aka ga yadda aka kai ba dana bane ga yadda lamarin ya kasance to wannan abun ya hargitsa shi yadda cewa ma kabilar shi har wannan cin mutuncin suka mishi to a wannan ya dau alƙawarin yayi wannan waken na lamiyatu shamfara wanda take cike da makarimul akhlaq ya nuna musu cewa aqimu ya fara ta da aqimu bani ummi fa inni baitin mai yake cewa aqimu bani ummi wannan kin matsalakin kasidar tashi ya ku yan ammina yan uwata ma yan uwana ma'ana ku tsaida sudura matiyakum tagunnan ku fa inni ila qaumin suwakum la amyadu ina da wasu mutanen da ba ku ba wanda zan karkata gare su a karshe da ya koma cikin daji yake rayuwa cikin namun daji da kuraye ne su ne dangin nashi ya dauka kuma ya dau alƙawalin wannan kabilar da suka bauta shi sai ya kashe musu mutum 100 kuma sai da ya haka nan kin ku yana daga cikin wanda suke al'adda'un na akwai wanda akai masu baiwa ta gangajiki wanda a wajen gudu ko mota inda a wannan lokaci ne bata isa ta kamo so babu motar da dan adam ne amma kuma barewa babu wani gudun da zata yi ta abun nan yinsu na daga cikin gurin su ko tsuntsu ko barewa ta yi kadan su yace bai wahalar da kibiyar shi akan barewa zai tada ta ya daddaba ta ya gaji da gudu ya bita kai sai ya kamo ta haka ya zo da ita ya gasa bai cin barewar da kibiya ta taba sai wanda kawai da gudun shi ya kama ta ya zo ya gasa ta suna daga cikin wanda gudu Allah madaukin sarki ya ba su to wannan gudun da Allah ya ba shi shi yasa yake amfani da shi sai da kuma yake kuma kibiya tunda yake in yayi halbi bai taba halbi yayi rate ba duk wanda ya saita tashi ta kare sai zamana yake bin dare ya je wannan kabilin sai da kai kashe musu mutum 100 kin da ya dau alƙawari to yana da dogon tarihi shamfara a cikin wannan lamiya tashi wanda yake ta gaigaya ma ɗan uwan ammin nashi da suka bada shi a matsayin yayi bauta yake ta gaigaya musu magana yana ce musu namun daji da su zan zamana anan yake ce musu humul ahlu la mustawdi'u sirru za'i'u ladaihim wa la ja'ibi ma jarra yukhzalu yace namun daji humul ahlu sune ƴan gida na gari na kirki la mustawdi'u sirru za'i'u wanda ya ba su sirrin shi ba a watsa shi ladaihim a wajen su wa la ja'ibi ma jarra yukhzalu ajja'i wanda yazo da abin da ya aikata nasa na kuskure na lahi la yukhzalu ba a tabar da shi ba sun ce ba namu bane tunda ka zo da lahi a wannan kuskure ne ba anan ba ah haka ne kai da na dauke shi na kai ki can ake Abdurrahman al-Akhdari mai littafin Akhdari da muka sani mai rasuwa shekara ta 983 cikin matan al-Akhdari yake cewa la yaqulu kada yace hatta ya hadini Allah sai Allah ya shirye da mu fa innahu min alamati shiqai yana daga cikin alama ta shakiyanci wal khizlani da tabiwa ka sai ce al khizlan shine abin da muke bukata ta wannan ta malam mai ahadari to wannan yana bukatar dai tabbatarwa yana bukatar samun tabbas akan wannan kimbarin nau tana samu littattafai na kirki masadar na hakika da suka yi bayanin abin shekarar rasuwar shi eh atiyas nan da yake cewa atiyas daga afa ne fi kaza ya isu is afa da cha shine yin banna afa fi kaza yayi banna cikin shi ya ifu fi'ilul amr kin shi kuma if aisan da uyusan da aithanan shine masdar kin shi masdar guda uku fa huwa aif shine mai banna ne maf'ulin shi kuma if abinda aka yi banna cikin shi ma'anahu shine afsada wa aksar min fi'il sharri mutun yayi banna ya yawaita cikin aikin sharri shi yasa Allah yake cewa wala ta'athaw fil ardi mufsidin kada ku tai kuna aikin sharri a ban kasa kuna banna ta'athaw nan ta'kidi ne Allah ya kawo ta'athaw kuma a karshe yace mufsidin dan saboda ta'kidin abin duka ma'anar su kusan daya ce ma'anar baitin yake nihin cewa idan ka tattara dukiya ba tare ka ciyar da ita aikin alkhairi ba to wanda kan ma wasiya bayan rasuwa kamar fi yawancin masu wasiya suna saba ma wanda ya musu wasiya ta dukiya dan an halice dan adam akan san dukiya da kuma babake rai da ita Allah yana cewa tuhibunal mala hubban jamma kuna san dukiya so mai yawa balil insanu kuduka halua an halice dan adam da tsananin kwadai alhalu shine idza masa sharru jazua wa idza masa alkhairu manua baiti na gaba yace wa qad wa qata wizran murjihin na hakika ka nauye yadda zunubi mai nauyi abun nauyeyawa wanda zai toshe maka hanya ta zabura ga aikin alkhairi lugatul bait ma'ana waqarta shine min alwaqar ne daga alwaqar bil fatahi da fataha shine athqal mina athqal nawi fil uzni athqal fil uzni nawi a cikin kunne wabil kasra da kasra kuma alwiqir shine alhimlu labtu in aka yi mishi wasa dai kasa alwiqir wa qad awqara ba'irahu wa akthar ma yusta'malu fil wiqir fi himlil bagli wal himari eh ana amfani da alwiqir wajen labtuna alfadari da jakki wa yuqalu ana cewa waqaratul uzn taqiru waqaran ci kunne ya cika ya toshe taqiru waqar ai saqulat an sam'ihi ma'ana kunnan ya toshe gami da saurari wa yuqalu ana cewa waqar tawqaru misru wajilat tawjadu wa wiqirat fa hiya mawqura wal wiqiru himul himarin aw ghairihi labtuna jakki ko wannan shi aw qartuhu uqiruhu iqaran Allah yake cewa fi azanihim waqara waqaran yana da ka gani taushewa ce ta kunne cuta ce ta kunne da take zawa ta taushe a kasa ji sai Allah ya siffanta cewa akwai waqaran a cikin kunnan zube ce ba wukiran dan wukiran laftu ne haka yake cewa fi azanihim waqaran cikin suratul isra Abul Huda As-Sayyadi sha'iri na mu'asir na kusa da kusan nan mai rasuwa 1228 yace wa kaifa qala da kai ukhubbul ibn dinihi auqarar kabi fiddatan wa zahaban ka gani auqarar kabi ya nauye yadda rikabi abun hawana daga ciki akwai wanda suke kawo maganar imrul qais wa qarta ba'iri ya imrul qais fanzili fa qalat lakal waylatu innaka murjali taqad wa qarta ba'iri ya imrul qais fanzili wa qarta ka nauye yashi yin nauyi nan kalmar wizr wizran al wizr shine al ismu zunubi al wizr shine athqal nawi a asalin kalma ana nihin nawi sai ake amfani da shi da kan nauyin zunubi ana cewa wazara yaziru min babu wa ada ya idu idza hamala al ism in ya dauki zunubi cikin qur'ani Allah yana cewa la taziru waziratun wizra ukhra daga cikin shi ne aka ciro al wazir daga cikin wannan yake me yasa li annahu yahmilu anil malik siqalu tadbir dan shi yake dauke ma sarki nauye na tahiyar da mulki sai ake kiran shi da alwazir ma'ana mai daukar kaya ya dau nauyin da sarki ya kamata ya dauke shi ana cewa wazara in za a ce wane yayi waziranci sai a ce wazara lil sultan yaziru baban wa'ada ya iduni jami'in shi shine wuzara ko kuma wannan kin shine alwizara bil kasri li'annaha wilaya matsayin kuma sai a ce mishi alwizara dan saboda wannan shugabanci ne murjahin nan daga al-irjihan ne irjihan nas sahab ai tadana wasa kula giligije yayi irjahanna ma'ana yazo kusa yayi nauyi al-imam al-asma'i yake cewa al-murjahin al-ma'idu in an ce al-murjahin shine karkataccen abu ko a fassara shi da zanibi wanda yake karkatacce ko mai nauyi duka ɗaya ne al-imam al-azhari yake cewa wata bakauya ta bada waki take cewa aya ukhu ta'adda aya shabihatu karmatin jara sayru fi quryaniha farjahannat mahallu shahir farjahannat nauyi nauyi ko kuma karkacewa ya'ani fasarahu ba'dhum bisqal wa ba'dhum bil-ma'il wasu sun fassara wannan murjahin nan da al-ma'il wasu sun fassara shi da al-saqil mai nauyi al-imbi'as al-imbi'as shine al-indifa zabura wal maqsud minhu al-indifa ila da'a abinda yake nihi anan zabura zuwa ga aikin da'a zanubin ka ya hana ka Allah yake cewa idan ba asa ashika ha lokacin da suka zaburar da mafi shakiyancin su ya zabura ya tashi je abin nan yayi aikin sabo Abu Tamam yake cewa izamal hajatun ba asat ya da haja altul man'u minka laha iqalan al hajatu yace in ba asat ta zabura idan bukata ta zaburar da hannuwanta ja'altul man'u minka zuwa karshe ma'anar bait ma'anar baiti yani abin da yake nihi ya kai mai ruduwa da duniya wa qarwaqata sahifata amalika bizunubiyal ma'asi ka nauye yadda takarda ayyukanka da zunubi da saban Allah ya taushe maka hanyar ayyukan aikata aikan alkhairi dan saboda aikin sabo yana da dauru mai girma wajen hana dan adam zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi shi yasa Allah yake ce ma yahudawa yayin da suka karkace sai Allah ya karkatar da zuciyarsu baiti na 22 na karshe cikin harafin yace fa malaka ghayra taqwallahi hirzun bakka da wata maboya hirz a cikin banda tsoron Allah wala wazirun babu wata malaba wa malaka min giyasin bakka da wani mai taimako lugatul baiti lugab baiti alhirz shine almakan allazi yufazu fihi gurin da ake kiyaye wani abu a ciki shi yasa a cikin baban sata a baban fiqhu wanda ya dauki dukiyar da za a cire mishi hannu ya ce illa iza kanat fi hirzin misluha sai in tana cikin gurin kiyayewa wanda ya dace da ita ba a titi ba wal jam'u jam'in shi shine aharaz jam'in shi shine aharaz mislu kama himlun wa ahmal himlun wa ahmal hirzun wa aharaz wazanin su daya wa aharaztul mataa in an ce aharaztul mataa shine ja'altuhu fil hirz na sanya shi cikin gurin kiyayewa wai qalu ana cewa hirzun hariz litta'kid guri mai kararre guri abun karewa kamar yadda ake cewa hisnun hasin ganuwa abun boyewa a cikin hadisin ya ajuju wa ma'ajuj wanda muslim ya huddo shi sai ya ce fahar riz ibadi ila duri fahar riz ibadi ka kai ba ai dummahum ilaihi waj'alhu lahum hirzan ka kai ba yuna ka sanya su a lokacin ya ajuju wa ma'ajuj ka sanya su dutsen dure ya zama shine maboye su mafakar su Lisanuddin al-Khatib sha'iri mai rasuwa 776 yace shuhuduka amanu min qudati khawadiri wa qurbuka hirzun min tawqu afati yana yaban wani sarki yace shuhuduka halartaka amanun ai amunta ce min udatin daga makiya khawadiri na zuciyata wa qurbuka kuma kusanta da kai hirzun kiyayewa ce min tawqu afati daga tunanin zawwar musiba wizar alwazar nan gurin shine daga alwazar shine almalja almalja mafaka wa aslul wazar shine aljabalul mani dutsi kato wanda ke hanawa wani kawo hali in za a halbo wata bindiga ko wata kibiya wani katan dutsi da zai koma bayan shi ya baka kariya shi ake cema alwazar sai kuma ake amfani da shi da ma'anan mafaka Allah yana cewa kallala wazar babu mafaka ba maboya Abul Qasim Shabi yake cewa wa hadabuhum bi fununin min haba'ilihi famalahum abadan min batshihi wazar wazar basida alwazar mai wata mafaka game da kamun shi giyas da yace giyas min al-igasa daga giyai al-igasa ne ma'ana shine taimako walaysa min talabil gais ba yana daga cikin neman gilgije ba ma'ana laysa hunaka man yinuka bakka da wani wanda zai taimake ka Al-Faraz da qiyas 110 hijriya yake cewa kilata yadaihi giyasun amma nafuha yustawkafani wala ya'ruhuma adam kilata yadaihi dukkan hannuwan shi guda biyu giyasun masu bada taimako ne amma nafuha wanda amfanin su ya gama kowa yustawkafani ana neman zubo ruwa daga cikin su wala ya'ruhuma adam babu batta bujuro musu nan da wani sarki ne yake sai ce giyasun ya hannuwan shi masu taimako ne kuma yake cewa da wa anta giyasul ardu wan nas kulluhum bika allah qad aha allazi qad kana baliya wa anta giyasul ardi kaina mai taimakon kasa wa ana bi ma'an al madar wa amma bi ma'an al madar amma da ma'anar giligije na ruwa fadar al muhammad al bukhari dan sheikh usman ibn fodio Usman dan Fodiyo yana da dan shi da ake cewa Muhammad al-Bukhari yana yaban Abdullah dan Fodiyo yake yana sifanta shi da girman ilimi yace baharun muhidin yastakhiful fulka fi nahwin wa fil asalain gaisun wabilun kaga ne yace gaisun wabilun girgije ne mama ko mai zubo da ruwa nan yana ma'anar girgije gaisun ma'anar bait ma'anar baiti yani annaka ayyuhal insan abinda yake nihi ya kai dan adam la tajuru hisnan ya hasunuka baka samu wata ganuwa da zata kiyaye ka ta baka kariya ga duk abin da kake yin tsoro a cikin duniya da lahira baka da wani wanda zai taimake ka banda tsoron Allah dan saboda ma'anar tsoron Allah shine ka sanya tsakaninka da tsakanin azabar Allah ka sanya wata wiqaya ka sanya wani abu mai kiyaye ka mai baka kariya a cikin wannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Ibn Majah ya hudo yake cewa mustafa da mar'u ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah yace ba'da taqwallahi kaga sai ce mutum bai samu ba wani abu na alkhairi a duniyan nan sama da mace ta gari bayan tsoron Allah sai yace bayan tsoron Allah kan ya hada abun manufan ma sai yace ba'da taqwallahi Ibn al-Mu'taz yake cewa khalli zunuba sagiraha wa kabiraha zaka tuka wasna aka mashin fawqa ardi shauki hazaru ma yara khalli zunuba ka wohintar da zunubai sagiraha wa kabiraha manyan su da kananan su wasna aka aikata ka mashin fawqa ardi shauki kaman mai tahiya akan saman kasa wanda take cike da kaya in an ce guri gashi cike yake da kaya in kana tahiya kana duba kaga inda zaka aje kafa ka ina zaka sata to mai takawa haka nan yake cikin rayuwar shi ya hazaru ma yara yana kiyaye abin da yake gani Abu Darra yayi waƙe wata ran yake cewa yuridul mar'u an yu'ta munahu wa ya'ballahu illa ma arada yaqulul mar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi afdalu mastafada yaqulul mar'u mutun yana cewa yuriduka yana nihin an yu'ta munahu a bashi abun gurin shi wa ya'ballahu amma Allah yaqi illa ma arada sai abin da Allah ya so yaqulul mar'u mutun yana ta cewa fa'idati wa mali riba ta da dukiyata amma wa taqwallahi tsoran Allah afdalu mustafa da shine mafificin abun riba abun fa'idantuwa nan zan mutakaita abin da muka wada daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu daukin sarki yayi mana gafara.